ya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shine mahaliccinmu da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yan uwa musulmi wannan juma'a ita ce juma'a ta karshe a cikin watan sha'ban wanda nan da kwanaki kadan za mu samu kanmu a cikin wani yanayi wanda yake na ibada na alkhairi shine yanayi na watan ramadan to yana da kyau kowanne daga cikinmu ya san wasu abubuwa da suka shafi hukunce-hukunce na azumin watan ramadan wannan babi ne na tunatarwa ba wai dan ba a sani ba domin Allah madaukakin sarki yana cewa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin mu sani cewa yan uwa musulmi Allah ya shar'anta mana yin azumi ba dan komai ba sai dan jin kai gare mu dan ya tausaya mana ya lullube mu da rahamarsa kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mana yin wannan azumi hanya ce da za ta kusantar da mu ga Allah madaukakin sarki da kuma ƙara tsoron Allah madaukakin sarki da tsarkake mana ɗabi'unmu ba wai ana nufin azumi kawai mutum ya bar abinci da abin sha bane kadai abin nufi a azumi ya wuce haka ibada ce daga cikin manya-manyan ibadoji ban rukuni ne daga cikin rukunai na addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya bayyana mana manufar da ya shar'anta mana azumi cewa ku waɗanda kuka ba da gaskiya an rubuta muku azumi an wajabta muku kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku domin ku zamanto cikin masu tsoron Allah madaukakin sarki ashe babban manufa ta azumi shine mu zama masu cikin masu tsoron Allah madaukakin sarki don haka azumi yana tsarkake zuciya yana sanya mata tsoron Allah yana ƙarfafa ɓangare na imani yana kuma danne da daƙile sha'awa ta ɗan adam yana horar da ɗan adam a kan yin haƙuri da juriya na cikin rayuwa hakanan kuma yana horar da mumini a kan koda yaushe ya sa tsoron Allah a gabansa ma'ana mutum ne zai bar abinci ya bar abin sha duk da yana ganinsu a wani waje ya taƙaita amma saboda yana tuna Allah madaukakin sarki na ganinsa ba zai ci abin nan ba ba zai sha abin shan nan ba kenan ashe kaga azumi yana horar da mu wajen sanya tsoron Allah a duk inda muke ko da mun taƙaita ne ba za mu aikata saban Allah ba yana daga cikin hukunce-hukuncen azumi da ya kamata kowane musulmi ya sani cewa wajibi ne mutum ya ɗauki niyya ta azumi kafin alfujir ya hudo don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda bai daura niyya ba cikin dare ta azumi kafin alfujir to wannan bai da azumi saboda haka dole ne mutum ya tashi a wani lokaci daga cikin dare domin ya nuna a aikace cewa ya dauki wannan azumi amma tare da niyya kuma ana tabbatar da cewa watan azumi ya zo ne ta hanyoyi guda biyu da shari'a ta tabbatar mana ko dai a ga wata ko kuma idan ba a ga wata ba a cike kwanakin watan sha'ban su zama 30 a maimakon 29 wannan ya tabbata ne cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abdullahi dan Umar ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan kuka ga wata to ku dau azumi hakanan idan kuka ga wata to ku ajiya azumi idan kuma yanayi ya gurbace muku ya lalace ma'ana akwai hazo ko akwai hadari ko akwai wani abu da ya hana ganin wata to ku cike azumin ku ya zama kwanan sha'ban ya zama 30 ashe kenan wannan ba ra'ayi bane na shugabanni da wasu suke ganin a'a sarkin musulmi kadai shi zai zo ce ayi azumi 29 ko 30 wannan shari'a ce in ba a ga wata ba to a cike kwanakin sha'ban ya zama 30 washe gari automatically sai a tashi da azumi kenan hakanan yana da kyau mai azumi ya nisanci duk wani abu da zai bata mishi azuminsa abubuwa na saban Allah abubuwa waɗanda suke na cin abinci da gangan ko kusantar iyali ko wani abu makamancin haka ko ma abin da zai rage ma ladan azuminka ko da a ce bai bata ma azumi ba kamar yawan maganganu yawan kallace-kallace yawan abubuwa waɗanda suke ba masu bata azumi ba ne amma za su iya rage ma mutum ladan azuminsa to ya kyautu musulmi duk ya nisanci waɗannan abubuwa ɗin domin Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda bai bar ƙarya ba da ayyuka waɗanda yake na banza ba to Allah bai da buƙatar abincinsa da ya bari da abin shansa da ya bari ma'ana bai da lada a wajen Allah madaukakin sarki haka nan wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa shi azumi fa ba wai barin cin abinci da abin sha bane kadai ake nufi da azumi shi azumi shine ka nisanci duk abin da yake saban Allah ne in kana azumin zuciyarka ta ji tsoron Allah, kullanka ya ji tsoron Allah, idanuwanka su ji tsoron Allah, ayyukanka ka zamanto mai tsoron Allah a cikin ayyukanka gaba daya. Domin ta iya yiwa mutum ya yi azumin har ya gama ba shi da ladan komai, Allah ya tsare. Kuma azumi Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa shi, ya ba da sauƙi ga mara lafiya wanda yake tsananin rashin lafiya, wacce da za ta iya barin shi ya sauke wannan nauyi na ibada ba, da kuma matafiyin tafiya wacce take mai wahala. Da Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, duk wanda yake mara lafiya ko kuma yana cikin tafiya, to ya maimaita azumi a wasu kwanaki da ba na Ramadan ba. Amma yanzu Allah ya hore mana hanyoyi masu sauƙi na tafiye-tafiye, za a shiga jirgi, za a sauka cikin ƙanƙanin lokaci a yi tafiya, to kaga wannan zai sa mutum ba sai ya ajiye azuminsa ba, amma zaɓi ne Allah ya ba shi. Amma inda zai yi azumin shi ya fi musu alkhairi, don Allah ya ce wa an tasumu khairun lakum, duk da ya ba da wannan sauƙi, amma ya ce in kun yi azumin shi ya fi alkhairi. Haka nan ana danganta waɗanda suke irin wannan hukunci kamar mace mai shayarwa ko mace mai ciki, saboda nau'i ne na rashin lafiya, za ta iya ajiye azuminta. In ka ji tsoron cewa in ta yi azumi za ta halaka, ko ɗan da take yake cikinta zai iya halaka, to sai ta ajiye azumin nan ta rama shi bayan Ramadan, ko wasu suka ce a bayan ramawa sai ta ciyar. Wannan saɓani ne na malamai. Kuma mu sani cewa duk wanda ya yi mantuwa a cikin ranar azuminsa, ya ci abinci ko ya sha abin sha ba da gangan ba ta hanyar mantuwa, Allah bai kama shi da wannan, to wannan sai ya kame bakinsa kuma ya ƙarasa azuminsa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha yana ne halin mantuwa a cikin azumi, to ya cika azuminsa, domin Allah ne ya ciyar da shi, ya shayar da shi, ba wani abin da zai bayar na kafara. Kuma daga cikin abubuwan da aka kwadaitar da mai azumi ya yawaita yi da kuma kiyaye su shine cin abinci na sahur ɗin nan. Wani zai ce ma ni fa bana cin abincin sahur, yana ganin kamar burgewa ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka, ku yi sahur, ku ci abincin nan na ƙarshen dare, domin shi cin wannan abincin albarka ne. Duk abin da annabin Allah zai ce albarka ne, ba wanda zai cire wannan albarka a cikinsa. Wato ko da ruwa ne mutum ya ɗauka ya sha, ko da dabino ne mutum ya ɗauka ya sa a bakinsa, ya san dai ya yi wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ana so mutum ya gaggauta shan ruwa, musamman akan abin da ya shafi dabino ko ruwan sha. Haka nan da yawaita addu'a lokacin da ake shan ruwa, da yawaita ambaton Allah maɗaukakin sarki da karatun alqur'ani, da yawaita sadaka, da kuma buɗe hanyoyi na ciyar da waɗanda suke ba su da hali mai ƙarfi da za su ciyar da kansu. Kenan wannan yanayi ne na kyautatawa, yanayi ne na ciyarwa, yanayi ne na kusanta da Allah maɗaukakin sarki da ayyuka na alkhairi. Kuma mutum ya nisanci yawan maganganu da yawan faɗace-faɗace da hargowa, ko da wani ya takale ka ma ko ya zage ka, to ka gaya ma zuciyarka cewa inni sa'im inni sa'im, cewa ni ina azumi ni ina azumi. Kuma yana da kyau mutum ya kiyaye yin azumi ana gobe Ramadan. Shi ne kamar yawan shakki ɗin nan da aka faɗa, an ce ba a ga wata ba sai aka ce za a cika rana Sha'ban ya zama 30. To kar mutum ya ce ya yi wata dabara shi zai yi wannan azumin ko da an yi kuskure, ba a yi. Jabir da Ammar suna cewa duk wanda ya yi azumi ran da ake kokwanton ganin wata, to wannan ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babu kyau mutum ya yi wannan azumi. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku dumfari azumin wata Ramadan da yin azumi na kwana ɗaya ko kwana biyu. Misali yanzu ana tsammanin cewa kila za a tashi da azumi ran Laraba, wannan tsammani ne, ba a sani ba. To sai mutum kawai sai ya kirkiri yin azumi ranar Monday da Talata kafin Laraba, to wannan manzo Allah ya hana, ya ce kar a yi. Sai dai mutumin da ya saba yin azumi, dama al'adarsa ne na azumi, to wannan azumin shi ne ya faɗo haka, ko yana wani azumi na ramu, ko wannan babu laifi a kansa. Don haka lallai yana da kyau mu kiyaye waɗannan abubuwa ɗin. Kuma mu sani cewa shi azumin watan Ramadan wato wani waje ne da ake tattara mutane don a gyara halayensu, don a gyara ɗabi'unsu. Kenan babban wanda ya riba a cikin watan Ramadan shi ne wanda ya shiga cikin watan Ramadan da wasu miyagun ɗabi'u da ya ɗebo a baya, kuma da watan Ramadan ya fita sai ya gyara waɗannan ɗabi'un. Ila da baya yawan karanta alqur'ani, da ya zo ya koya a cikin watan Ramadan, har bayan watan Ramadan sai ya zama ma kansa wato wannan karatu ya tsore da yinsa. Ila da baya ciyarwa, sai ya zo ya koyi wannan ɗabi'a ta ciyarwa, har bayan Ramadan ya ci gaba da ciyarwa. Ila da yana yawan faɗa da yawan fushi, sai ya shiga Ramadan ya koyi haƙuri da rashin faɗa, to bayan Ramadan kuma ya ci gaba da wannan haƙurin. To wannan shi ne wanda ya ci ribar azumi. domin ba zai yi a ce mutum kuma ya yi azumi bayan azumi ya sake fadawa abin da ya fito a ciki ba, wannan shine wanda bai ci ribar azumi ba. Azumi yana gyara mutane ne, yana refining dan adam ne, mayar da shi cikin wata sura wacce take kyakkyawa. Don haka lallai yana da kyau mu yi wannan shiri kyakkyawa domin mu fuskanci wannan yanayi wanda yake zamani ne na kusanci da Allah, zamani ne na kyautata alaka da Allah, zamani ne na gyaran hali, zamani ne na horar da kai akan abin da mutum bai iya su ba, ya zo ya koyo su ya ci gaba da yin su a cikin watan Ramadan. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya mu cikin waɗanda za su azumci wannan wata cikin ƙoshin lafiya da kuma imani. Abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya ba mu ladan shi. Alhamdulillah wa salatu wa salamu.